duk da cewa an dauki lokaci ana kace nace a tsakanin bangaren zartaswa da na majalisar dattawa game da makomar mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC Ibrahim Magu wannan sabon barazana da ta bude wani sabon babi ne akan al'amarin a wani hukunci da mai shari'a John Tsoho na kotun tarayya a Abuja ya yanke inda yake kashi biyu karaman kashi na uku a dokar shekara 2004 da ta kafa hukumar EFCC ta ba majalisar dattawa hurumin zaben wanda zai shugabanci hukumar to me ya jawo wannan sabon rikici tsakanin majalisar dattawan da fadar shugaban kasa tambayar kenan da ne wa mai magana da yawun majalisar dattawa Senator Aliyu Sabbi Abdullahi
abin da ya jawo wannan shine tsokacin da shugaban kasa mai rikon kwariya a wannan lokacin yayi na cewa ai ba ma sai an kawo wannan bukatun zuwa ga fara majalisar dattijo ba abin da ya kama hawara kina dan majalisa suka ga to wannan ganin wanda ya wannan magana to gaskiya ba magana ne da za su duba abun wasa ba to abin da ya kama hawara kenan majalisa kuma ta yi mahawara ta yi matsaya to saboda haka matsayin nan inda ake kina
yanzu ku kuna kan bakanku na cewa a cire Magu idan aka cire Magu za ku amince da waɗanda shugaban kasa zai kawo muku ko da nan gaba
ta aito da hali ko da muka ki amincewa da Magu ba mu dauki wata mataki na cewa a'a tunda sai an fidda shi sannan mu ci gaba da duba mutane duk da cewa mu abin da muka dauka shine bisa doka tunda mun ki amincewa in za a bi doka to sai da a kawo wani shi a cikin huta
majalisar dattawan ta buƙaci sai an bi ka'idojin da kundin tsarin mulki ya tanada sabanin furucin mukaddashin shugaban kasa Professor Yemi Osunbajo menene kundin tsarin mulki yake cewa ne a game da bangarorin biyu shin akwai wanda yafi wani ne kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim yayi ƙarin haske
shi tsarin mulkin ya riga ya fayyace yayi bayani sashi na 130 na tsarin mulkin jamhuriyar Najeriya yayi bayanin cewa shugaban kasa shine chief executive officer kuma shine chairman ma'ana shine shugaba na jamhuriyar Najeriya shine uba na jamhuriyar Najeriya kuma shine shugaban commandan rundunonin sojojin Najeriya
kuma dukkan bangarorin nan na karkashin sa
duna karkashin shi shine chief executive sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya kowa ya je duba tsarin mulki abin da yake kenan shugaban kasa shine shugaba na rundunar Najeriya shine abin da ake suka kira a constitution din ayi magana shine chief executive officer mata shugaban mai zartar da al'amura na kasa shine shugaba to kun ga a nan wurin idan shi bangaren zartarwa ba su fito suka buge kirje suka ce shi ne shugabanni ba to ai ban ga dalili kuma da za a ce ai su ne suke baya ba waɗannan kalame ne waɗanda suke ba su da tasiri a demokradiya abinda demokradiya take bukata shine a cure a hada kai a dunkule a yi kulun kubura guda uku nan gaba daya zama kishin kasar nan ci gaban kasar nan ci gaba da bunƙasar demokradiya nan ita ya kamata a sa gaba ba rigen wane ne yake tsawo ko wane ne yake girma
wani lauya mai zaman kansa Oluwa Tosin Ajawomo shine ya shigar da ƙara a kotu na neman a fayyace hurumin bangarorin biyu wato ta majalisar dattawa da kuma bangaren zartaswa a game da nada mukamai Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Ina